ayaya hulu kin zama alkairi
Yaragatan bebin time.